الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم برنشي all protocol observe accordingly saboda kurewar lokaci tare da kamar yanda mai gabatarwa ya gabatar cewa ni engineer ne amma engineer ba komai bane a gaban malami wani al'amari wani ne dan kankani inda an ce wannan malami ne musamman irin malamin da yake growing a cikin system din akai tirayya da kakkaba a hanya amma shi scaling through har yazo ya zama head teacher to dole kowa ya noke a gaban shi dan da ko zan fara da tarihi kadan a lokacin da Najeriya ta samu kudi sosan gaske zamanin gawa Yakubu gawa aka ga kai ilimi ya fi komai muhimmanci a wannan a kowane kasa saboda haka sai aka kira universal basic education ana so a ilmantar da kowa kawai aka shiga yin kwangilan gine-ginen makarantu kawai ko ta ko ina makarantu ake gine-gine ya yi nisa na makarantu can sai aka farga a kai idan aka gama makarantun wane zai karantar ashe ba malaman da za su karantar wannan dalilin sai ya sa aka zo aka ce kai bari a yi emergency teacher training school teacher training college kace za a zo a yi rikutin mutane a mai da su malamai emergency a tattara su a yi sauri saboda a samu da malaman da za su karantar da waɗannan makarantun a lokacin one of the director na education akwai ko kuma na arewa shi ne Haruna Soba da aka gabatar da abin a gaban shi ya yi shuru ya yi tagumi aka ga hankali ran shi biyan shi ya bashi sauran colleagues na suka ce ya me kake nufi me kake ya ce shi bai ga yadda za a emergency training teacher training school ba ya ce domin karantar da malami ba kamar karantar da likita ba ne ko karantar da engineer ya ce karantar da injiniya malami wani abu ne daban ya sha bamban da duk sauran domin shi likita ba ɗabi'ar shi da tarbiyyar shi take karantarwa ba kana karantar da shi cututtuka ne idan autsayi bai tsaya ya koya da kyau ba mutum bai da lafiya idan ya je gaban likitan to shi kenan in yayi sa'a ya ba shi magani ya warke in bai sa'a ba kuma ya kashe shi ko kuma ya ba shi wanda in ya sha wuya zai ƙara gaba ya koma wani wuri shi ma injiniya idan yana aikin shi ko yau bai iya ba gobe ba mamaki ya koya ya iya amma malami da zaka tara mishi jama'a da yara wai kana so ya ilmantar da su ya tarbiyyantar da su ya zama role model na waɗannan yaran ka ce kayi na kasu ka tauye karantar da shi to ka riga ka ruguza al'umman ne baki daya yake saboda haka shi bai gane ta yadda za a yi training malami emergency ba yanayi dai ba yadda za a yi aka sa aka yi dumping za a yi shi wannan kuma ka kashe ko ka kashe shi ne to salamu alaikum yanayi a lokacin ya sa sai aka aje ra'ayi shi aka tafi a emergency din wannan ne sai ya sanya malami da ya kamata ya zama ko wanda ya fi kowa daraja malami da ya kamata ya zama ya zama ya fi kowa daraja a kowane profession don kuma kowa dalibi shi ne sai ya zama irin yadda muke ciki aka ɗauki malami a matakin da kowa ya sani idan za mu tattauna akan matsalolin malami da yadda aka ɗauke shi ba za mu iya lokacin ba zai kai mana ba idan muka ce za mu tattauna akan matsalolin shugabanni bayan ba a gaban shugabannin muke ba sai zama mun zama wawaye kawai idan mun je gaban su daga nan haka ba commissioner insha Allah shi kuma kalmomin da za ta fito da maganganun da za mu faɗa irin su daban ne amma duka maganganun da za mu faɗan mishi iri ɗaya ne mai kama da irin naku kishin al'umma da kishin ƙasar nan namu ya zama committee saboda kishin al'umma da kishin ƙasar namu saboda rashin kishin zai haifar mana da fitintunun da muke fuskanta za mu je mu faɗa kuma mun ba za mu tambaye shi yana neman haƙƙi bane ko wani abu kuma mun zo gaban ku ba mun zo irin wannan bane mun zo maganar kishin al'umman ne da commitment mutum yayi abin da zai iya wurin ya ce ci a kuma mu zuwa ga wani mataki domin jahilci ita ce abin da mu a kan ba da mu a tarihi kamar jahilci ina ba ku kuma ya mallin wa da irin mun yayi daidai da nashi mai da mun ya kuma nayi nan ko na bi so ko an san tanto ko ba da irin mun yayi daidai da shi da hayyan dan shi ba da ilimin ya daidai da shi amma ko mun sai da ni kallo a wani muna neman kirkir kana shi ba ne man karta ko na ba ne shi gurbaci ko wani ilimin da sun shi mun mata mu matsalan ba ma san shi ba wani shi wani mun kai mana da ba ma san kasan namu ne ne bi sai zama laifin da suka yi sai ba ma sai zama ko al'amarin da ya damu ne to sai mun ce zan irin wannan dan tana nan mun dawo mun gane shi wa shi wa dan tana da yawa eh shi ga kuma di duwa da shi ga makaranta shi within abubuwan da yake shi to ko su ne da shi akwai abubuwa da zai yi da yawa wanda da yawa ana neglecting nasu ai ba bi da su ne ke sai wani shi saboda yana ganin ba a yana haƙi na da yake kamata ba dukkan karantarwar kishin kasa an da amare ba laban mai zan samu ko da kai zagaya mu kowa da kuma malamin ba kowa fa haka ne mai zan samu in na zan samu tana da kima in ba zan samu ba tana da kima to wannan kuma ita za ta kashe ita za ta dagarga samu sauran kasashe ake ambato suke ci gaba suke gaba gaba wallahi kishin kasan su suke da shi sosan gaske suna neman kallon kalubalen da ke can kalubalen da ke can sun fahimci an mallake su har yanzu muna cikin matsanancin wannan fitinar da muke ciki da talauci da kakanikayi da dala ya tashi da tarkace duk saboda dependency ne da wasu kasashen da suka fi mu ilimi da dependency da su ba da mun waye gari muna daidai da su kalolin da ke gaban mu ne kuma matsayin mu na NGO da kin sha Allah mu shi kuma irin kalmomin da musu shi kuma da wanda yake da cikin matsalolin matsalolin walakanta malanta matsalolin walakanta system na education matsalolin rashin kula da malami matsalolin rashin kula da education duk wanda yau da kaji jiniya sai kana abin hawa sai kai fakin ka koma gefe sai ta wuce kuma jiniyar da kuma personal sai school bus kawai da tazo da kaji jiniya to school bus ne dole ka kauce ka bata wuri kawai saboda yanda aka dauka mai ilimi da daraja da kima haka kuma malami yake da kima da daraja a nan to irin wannan kiman da darajar shi kuma sai an samu generational change ko kuma professional paradigm shift daga yanda muke kallon al'amura zuwa ga sabon yanayin tsarin yanda zamu ga abubuwa kada ku manta gurbacewar ilimi an ga tami a gaban lokacin da muke ba yara a kasan nan ba ake kara ba ba ya gajiya da wanda suke badawa a Europe ko kankani wasu kasashe ma lokacin ya bi nasu nesa ba kusa ba amma kuma suna iya producing quality education mu kuma muna nan ana ba mu lokacin yaran ba sa zuwa makaranta suna zuwa menene babu amma dai sai muna nan ba a tada maganar daga san ilimi ba ta me ke kawo me ya kawo wannan rashin commitment da kishi da zan na ji cikin shugabanninmu sun ce malamai suna iyakan kokarinsu ɗaya kwarai da gaske kowa yana kallon yana iyakan kokarin shi amma dai wallahi tallahi an san akwai ta akwai kowa zaka ce shi hadisi ya san akwai inda yake tauyewa sosan gaske akwai tawaya sosan gaske a wuri kaza da wuri kaza akwai tawayan gwamnati akwai tawaya na malamai kowa ta kowa da bashi yana kan kokarin shi amma shi anan yake ganin ita ce iyakan kokarin shi amma da za a lissafa a tsinki da shi a ce to me yara ba sa samun quality education da ka ga su ga allo ga aji ga time ga environment ga kaza in alli ne ma akan dan samu daidai wanda za a dauko mutane me yasa ba samun quality education zai ce menene kuma dalilin da yake kawo haka mal dalibi zai iya wasu makarantun zaka je dalibi har zai ga primary six amma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba yayi kace kida amma bai iya rubutu ba bai iya karatu ba daliban an ji da shi sai gwamnati canza ta rage wannan daliban kaga ba zai yiwu ba to kai wani kirkira wani yayi zakar da zaka iya gamsar da komai yawan su akwai hanyar da mai wasu cikin cikin ka wannan hanyar ba zaka bi ba sai ka bi wannan wannan hanyar ba zaka bi ba sai ka bi wannan amma da zaka yi ka tabbatar dai ka bi hanyar da zaka samu da ilimin ga yaran a cikin kanka kan da yanayin sanne ya hukunci da abin da zai samu sai in the desirable is not available shi kenan sai mai da available in ya zama desirable a kan yanda za a yi amfani da shi a ilmantar da yaran yanda ya kamata zamu tattauna akan ta lokaci da yanda muke muhimmancin sa a cikin rayuwa in ka so aka ce menene time za ka iya defining nata a haka ita ce rayuwa kawai ko barba ita ce ya fi to shi ma wata ne mafiya ina cewa lokacin ka yana karewa kaf shikenan to rayuwa ya tafi saboda haka lokaci shine komai duk wani abu da za a yi sai da lokaci yake yin sa duk wani abu a cikin ne ne lokaci komai ya zaga ne ya kai komo a time management shi ma take kawai time management your ability to manage your time shine ability to manage your life chain in kai managing time din ka so san gaske shi kai managing time din ki so san gaske a cikin dalibai ga su suna da yawa aji gashi yanda zai to in yin manage life management ne kawai duk wani positive achievement good use of time shi ke sa a kyau a rayuwa in ka duba da yana karkashin yin nagartaccen amfani da lokaci duk wani negative achievement deformation da za a samu duk illa da za a samu in ka kalla ba za ka ga an wani furci ne ba a amfani da lokaci ya kasa ba ka san an abusing time din shi ne sosan da ke ba a managing time din yanda ya kamata idan an managing time yanda ya kamata ya kamata a ce a kala a ya dai an wuce nan an wuce wannan matakin nan haka lokaci yake da muhimmanci a ƙarshen layi how good you manage the time of your people a matsayin ku na head teachers how good are you managing the time of the students na dai su zo wurin ku tun safe yau su zo gobe su zo dibi gata cita sannan su yi hutun kwana biyu ko kuma kwana uku sannan su sace another cycle a sace bi a sace zuwa kullum haka ake bayan iyaye ba kowa sai ku but how good are you managing the time of those children wani amana ne iyaye suka ba ku a hannu kawai suna son ku isar da ku cika ku ilmantar da su ku yi abin da ya kamata amma dai how good are you managing the time of those children shi ne al'amari mai muhimmanci ne kalubalantan ya kamata ya kalubalance mu kowane lokaci I think that as part of the definition of time or a characteristic of time time is never enough it is never enough for successful individuals duk wani wanda yayi nasara kaga ya isa ya zama wani abu za a ga bai da lokaci zaga da daddare fiye an tuye daren shi saboda hidimomi yayi mai yawa da daddare da rana kuma sai ya tunye ranar shi za ka ga in ya tashi da rana waya ma sai dai zaba wanda zai dauka saboda abubuwan sun yi yawa hidimomin ya yau he is moving from one activity to another activity baka samu shi yana zama hutu baka samu shi yana kalle kalle abubuwan da ba za su amfanar da shi wai na bata lokaci saboda a commitment ya yi yawa ko mun kuɗe shi in ka je dan gote kana neman kai magana da shi ina ba lokaci ko dan kaji za a ce ka summarize abin da zaka faɗa a balle dan kankanin balle ya in ka shigo zaka je sketch ba lokaci rana sai zai agree ka ne kuma sai ya fafe na ban da dan take lalale balakanta lokaci to shi ma sai ka dan kasuwa da kowa zai fito kasuwa shi ya zauna a gidajen da ke sai kasuwa yayi nisa sannan ya fito ya zo ba zai iya competing da wanda yake proper utilization of time haka kuma yake a makarantu da dalibai idan aka committing time din aka utilizing time din properly dole quality na daliban ya zama da bambanci da sauran dalibai na sauran makarantu in kana neman mun san wannan tuni in kana neman nagartattun malamai suna cikin public school private school kama kame ake yi da tarkace duk wanda ya shiga private school ana dan biyan shi wani abu yana gogewa Allah Allah yake yi ya samu appointment a public school dan ba fashi ba gratuity ba kaza ba kaza ba kaza amma dai commitment da ake samu a wadancan makarantu sai ga mutane suna ta gudu suna cire ya'yan su a cikin suna kai wacin saboda commitment nan kuma sai abin shaka utilization da time assigning the importance to the time shine ya sha ya bambanta waɗannan makarantun da waɗancan makarantun kai tsaye to sai mutum ya dauka ya'yan shi ne kai tsaye so lokaci in dai mutum ya zama commitment yana da commitment to zai ga lokaci kullum baya isa shi dama shi ita lokaci ba isa ta ce ba wanda ko ya shanta ke aje lokaci to kuma haka zai ga sakamakon walakanta lokaci da yayi a ƙarshen rayuwa anan da nazo sai nace bari na fara wannan clipping akwai four quadrants na time akwai four quadrants na time the first quadrant shine akwai important and urgent activities duk lokacin da kai zaune duk mutumin da kaga ya zama successful zaka ga kun zaka ga yana assigning akwai abubuwa bari na jani akwai important and urgent activities is important and is urgent yes aje a karantar da dalibai a makaranta is important and is urgent because yana da time frame daga karfe kaza ne zuwa karfe kaza saboda haka is important and urgent duk wani abu da important and object sai an urgent shi ke juya ta kai ta juya shi ba lokacin da yake shi ba yaji ba har yake living kan shi idan ta taso is important and urgent dole kawai ai attending to dakatar da komai ai attending to that akwai important and urgent activities akwai important but not urgent activities akwai abubuwan da are important but not urgent yes of course lesson not dina in bashi don fara cikin wani lokacin shiga aji yayi na bashi ya zama urgent kenan sai in shi har kawai in shiga dan gabatar da abin da zan yi abin da ya samu sai kenan sai in shi har saboda ya zama important da urgent lokacin ko ma in je bashi saboda ka sai karantar yin ya zama wani amma akwai important but not urgent abubuwan da are important but not urgent kana dai yin nasu kawai kafin kowa ya gari sai kaga sun zama important and urgent sai ga sun zama important and urgent an yi sakaci an shantake ana ganin lokaci bai ba lokaci bai ba dan lokacin ya tashi sai lokacin abubuwa da yawa su yi a lokaci guda sai mutum ya rasa wanne zai yi sai ta tsalla akwai important but not urgent activities akwai abubuwan da are not important but they are urgent akwai abubuwan da are not important but urgent abu ne da ba abin da za ka ba shi da wani amfani wani lokaci kila za a kira ka a ce ka zo wani taro ne sai ka zo taron bai da wani amfani amma tun da ya kira is urgent you have to respond amma ka zo sai ka ga ba wani ka ba ki amfani da komai ba wani amfani mun zo mun bata lokaci ne kawai akwai irin waɗannan abubuwan da ta important are urgent but they are not important at all suna nan a sako na rayuwa dole kai attending to them amma dai kuma they are not important at all akwai abubuwan that are not important and they are not urgent they are not important, they are not urgent. Wannan shi ne four quadrant na lokaci. Nene tambaya na shi a nan, a cikin waɗannan four quadrant ɗin awanne ne mutum ya fi kamata ya maida hankalin shi ko san gaske? A cikin waɗannan four quadrant ɗin awanne ne ya kamata mutum ya maida hankalin shi ko san gaske? Important and yanci important and urgent. Important but not urgent. Important but not urgent. Important but not urgent. Duk wanda ya mai da hankali ka important and urgent. Ayya, ayya, ayya. Reactive. Reactive with perfection. Bari ba ku misalin. Mutane ne suke ce za su je su nemi kuɗi. Sai wanda ya ce kai, ina ganin idan na shiga tela, ai ina yin sati ɗaya biyu uku. Zan koya kafin wata ɗaya na samar da shagona saboda haka zan fara income bai fara shigowa. Wannan ya ce kai kaga certificate ɗinmu ya yi kyau na makaranta mu je mu nemi karatu. Ya ce a kai dai ka je ka nemi wani jira sai mai da neman kuɗi important and urgent shi yana son gobe shi kuma wancan sai ya je kafin wata shekara ɗaya biyu uku uku biyar shida sai aka ce ya fito a matsayin likita. Saboda bai mai da neman kuɗi important da urgent ba. Ya mai da shi important but not urgent, he planned for it for several years. Saboda kai idan ya zo take home na shi na kwana ɗaya sai ya neme ya ninka take home na wancan na shekara ɗaya. Saboda ya shiga cikin important not urgent ya mai da hankali a kai, ya mai da hankali a kai. So haka karantar da yaran yake. Haka ɗalibin da ke karatu yake ba zai karatu ba sai an ce jarabawa ya zo bakin kofa ai ko bayan da zai yi zai ce shi ne sai dai ya samu ya karkare. Amma wanda tun ana yana fitowa aji an jima za a ganshi a library ya dage ya dage. It's not urgent to be of course but it's important. Ya iya ya masarin ya masare lokacin jarabawa zai buɗe littafin sai ya gabe da ba abin da zai yi a cikin littafin kuma zai samu taba komai shi dai ya iya already. Shi kuma wancan lokacin da zai je ya nemi waye summary kana da summary na course ɗin kala a summary din ya dauka ya sake summarizing ne ta kokarin ya shiga ka ita har ya zama ko sai fita na gani duk mutanen da suke nasara a rayuwa suna mai da hankali ne a cikin important but not urgent activities a cikin al'amura kawo kuma a ɓarin karantarwanka da style na karantarwanka duk abin da ya zama important and urgent let it be important and urgent. Abubuwan da suka zama important but not urgent so kuma let it be important but not urgent. But ka sani a san cewa important but not urgent shi ke baka dama kai perfecting duk abin da za ka yi. Ka iya kafin buƙatuwa ya zo, ka tara kafin hidima ya zo, ka yi maganin matsala tun kafin a ce aukuwarsa ta auku. Wannan lokaci ne yake bada wannan damar wanda ya bai proper utilization na lokacin shi ba shikenan sai ya lalace. Idan ba shi da important and urgent activity ba zai kalli important but not urgent ba karshe sai ka same shi yana not important but urgent sai zai film yana kallon fina-finan kaza da kaza it's not important it's not urgent ba wani dalili ba ta lokaci ba ta awoyi ba ta kaza da kaza da take kallon TikTok WhatsApp ai ta shiga ai ta kutsawa an kana kutsawa ko sai ka shekara 100 baka daga kai a WhatsApp ba kuma ba za ka daina kallon ba za ka daina kallon sababbin al'amura kullun shigowa yake amma is it important is it urgent no at all. To sai mutum ya mai da hankalin shi a cikin abubuwan da ke da muhimmanci amma ba na gaggawa ba shi wanda yake na gaggawa bayan da ka iya da shi in ya zo dole ya dauki a hankalinka dole ka bi shi amma wanda yake ba na gaggawa ba shi ne kake da daman ka tsara shi ka tsara ka cimma nasarar da zaka cimma a shi. Wannan akan lokaci kenan dan tattauna ka a matakin da yake kwakwalwa cikin rahama da ni'ima da Allah ya mana shi ne ya bamu wannan kwakwalwa. Ita ce komai na mutum, ita ce komai na ka, tana da muhimmanci ba sai na faɗin muhimmanci ta ba a ciki wanda ba shi da ita sunan shi mawa kashi kawai saboda ka ba mutum ba ne dan uwan dabba ne kai zai ita kwakwalwa wannan saboda muhimmancin ta da abin da mutum ya ce energy din da yake producing kwakwalwa ke ɗaukan ɗaya bisa biyar duk iskan da muke shaƙa kwakwalwa ke ɗaukan ɗaya bisa biyar. A duk rana average kwakwalwa yana tunanin 50,000 thoughts yake shiga cikin kwakwalwa. A duk second daya reaction da ke taking place at cikin second ɗaya reaction da ke taking place at cikin second ɗaya ya kai 100,000 reactions kullum kwakwalwa tana cikin hidima ne idan mutum na bacci kwakwalwa tana nan tana hidima ne ita ba tana bacci ba hasali ita take taimaka mishi ya bacci tana waye idan jikin ya gaji sai ta induce mishi bacci sai ya ji bacci yake ji idan ya je kwanta sai ta disable joint muscles nashi ta yadda in yana bacci ba zai miƙe yana bacci ba har zai faɗa ma wani danja ta kashe duk gaɓoɓin shi sannan ta shiga ta yi aiki a cikin gangan jikinsa tana recovery tana gyara na'uro tana ba da instruction a abubuwa daban-daban immune system ta responding kaza ta responding in bai da lafiya ya kwanta ya bacci nan ya sha bacci yana tashi sai ya ji ciwon ya sauka kwakwalwa ta yi aikin da ya kamata ita ne take harka da ido ita ce take cikin shugul kowane lokaci ita wannan kwakwalwar ba ka haɗa ta da wannan na'urar bature da ke gefe ko kankani ba su daidai ba domin ita yanzu ina rufe kwamfutar nan na kashe shutdown shi kenan ta huta ta ga gama ce ita kwakwalwa ba ta shutdown da ba processor da ta ko kankani har yanzu mai processor da yake da kwakwalwar mutum ba ana ta kokari amma har yanzu ba ai da kwakwalwar mutum ba abubuwan da take controlling na jikinka baki daya daidai da gashin jikinka an taɓa aka sa dan tsinki aka taɓa gashi sai ta tura ma kwakwalwa fitowar gashin renan gashin komai da komai na mutum kawai a ce komai da komai wanda ba zai yi a tattauna shi a nan ba kwakwalwa ana tada kwamfuta akwai mai soso terabyte soso kaza a girman kwamfuta ke da amma ita kwakwalwa ba ta cika haka Allah ya yi da kai ta zubawa duk abin da za ka zuba a duniya kai ta zubawa ba ta cika kwando ne ba ta da iyaka sai dai in ba a zuba ba yaran da suke gabanmu suke zuwa irin wannan kwakwalwar Allah madaukakin sarki ya ba aka kawo musu gaban mu da zubawa mai ta zubawa mai ta zubawa ba wanda zai complain ce wallahi kwakwalwar su ne ya cika na zuba har ya cika dole in jira sai kuma an samu ba wannan samsamsa tana nan empty ba ma irin nasu ba kwakwalwa ko ba ka ba ma irin namu ba da hidimomin rayuwa da hidindimu da kaza su ba a fresh kwakwalwa ne baki daya ba komai a cikin jira kawai suke a zuba kawai a yi hanyoyin zubawa kawai suke nema idan ko za a zuba insha Allah za su dauka sai dai ba a zuba ta cikin hikima ba in ga kokarin malami in Allah ya da in har zai zuba to ko za ta yi ba kokon wannan namu bata sha bamban da kokwalan turawan ba bata sha bamban da kokwalan mutanen India ba sai dai commitment ne kawai ka sha aka sha wannan amma ba bamban ba da na je Lagos lagwana sai wani indiya ne shi sai na je gidan shi sai na ga dalili ya sa sai ga shi sai na je gidan shi sai yaran shi suka dawo makaranta sai ya kalli sai ce kaga sai yanzu suka dawo yanzu nan abinci kawai za ta ci ta sake fita su koma yace wato mu curriculum na mu koyon bala'i yaro ba a san shi ko kamar ba za a hana shi cin abinci karatu ne commitment ne kullum kullum yace shi yasa nake so in cire su daga wannan curriculum din koma da su European curriculum in mai da su cin wai yaran su samu sauki commitment kawai ake koya musu wai kwakwalwar da ana so kai arziki sai arziki ko wani lokaci ko bil haƙi suke yi haka duk kasashen da suke ci gaba wallahi zaka ga ba sa wasa da ilimi yanzu China da take ta advancing tana kawo duk kasashen turai ilimi ne dan China sai dai ya gudu daga kasan shi ya koma Europe saboda competition yayi ba yana so excelling a China ba zai iya first class ba amma sanannen al'amari ne ko kula duk wani dan China da yaje Europe kusan first class yake fita da shi saboda irin commitment da dedication da suke ci duk wani dan China wani da ya dawo daga wasu daga cikin kasashen yana bani labarin kwanan da yace wata Indian ta zo tana karantar da su tace ba wanda ya isa ya ce a class a wannan course din ku sani in kai ba daga China ba daga China kaje ba is known kawai to everybody cewa kawai so commitment da dedication mai da hankali na ciya da kishin kasansu wallahi kishin kasansu ba su yadda ba kawai wai su ma da suke cikin yarwa suke cikin kaza amma suna son sai sun kamo America sai sun danne ta sai sun wuce ta sai sun yi kaza mu ko muna nan muna ganin cewa mun ki jinin kasar namu muna jin kasar namu ita ce ke mana laifi baki ne ba patriotism san abubuwan namu gudun mai sha'awa sun suna can sun yi gaba haka Japan haka Japan su sun sha wuyan baya saboda ka suna so sai sun kamo ba za a bar su a baya ba za a mallake su ba za a mai da su bayi ba ba za su mika su mai ma ba saboda ka ba fagen da za su bunkasa kamar fagen ilimi ita ce kadai idan suka yi fice a ciki to sun wuce kowa da kowa a cikin al'umma, za ta kama kowa da kowa za su wuce ne, ko kuma har yanzu ba mu farka daga baccin da muke ba, har yanzu muna jiran a bamu, babu bambanci tsakanin kwakwalwar mu da bakin fata da kwakwalwar jan fata. Hasali ma ko da masu theory of evolution suka ce ɗan adam daga biri ne ya dawo ya zama kaza, ya dawo ya zama bakin mutum, ya dawo ya zama kaza, ya dawo kaza, sannan ya zo ya zama a ƙarshe a kan completeness na shi shine yake zama bature ko ba yahudi. Hasali a binciken kimiyya yanayin kwakwalwan bakin fata daidai yake da yanayin bature na ba yahudi. Siffan shef na kwakwalwar su suka ce masu kwakwalwa kaza kutu bai hudawa irin yanayin ƙashin kansu rage wannan ne gift din, a nan ne gift din su yake. Daga baya sai aka yi discovery a duk bakaken fata su ma duk irin yanayin kwakwalwar su ke. Duk bakaken fatan da muke da su a America da kaza da ƙasashe ya nuna mana ba fa kwakwalwar su ya bi namu ba ne. Ba sai ba an yi su daban ba ne, an yi mu daban ba ne. A abin da suka fi mu commitment da naciya da san kasansu da nacewa da ƙoƙarin sai sun samar da canji a cikin al'ummarsu. Shi ne kawai bambancin mu da su ba. Ba wani abu bane bambancin su, mu muna da sakaci gobe kuma wanda ya damu ko abin da ya damu a mai zan samu mai su sun an wuce na tintin din su sun wuce na tintin sun fahimci suna da kalubale a matakai daban-daban saboda haka suka taso bil haƙi suna so su kalubalanci wannan kalubalen kowa a matakin shi yayi iyakan abin da zai iya ya ga ya biya haƙin da ke kansa wurin ya ga ya cinna ya cinci da kasan shi gaba amma ba kwakwalwa ne ba mu da su ba. Shekara 100 wala ya ambata da zuwan bature shekara 60 da cewa kun cancanta a baku yanci amma har yanzu komai in ka bi komai a nan zai gidi shigowa da shi akai komai namu kawai duk ko abin da ka duba sai ga duk har yanzu muna claim bamu da capacity bamu da ilimi bamu da abubuwan da ya kamata haka wannan al'amari ne da sai mun kalle shi mun gyara shi da cikakku lokaci awoyi nawa muke kashe ma yaran a cikin arana mafi karanci za a baka yaro za a baku yaro tun safe karfe 7 zai baro gida ma dai a ce 7 ya baro gida misali 8 9 10 11 12 karfe 1 karfe 1 yake tashi ha to karfe 1 awa 6 in 12 yake tashi awa 5 akwai wadanda suke awa 5 a rana akwai wanda suke yin awa 6 a rana din rana a samu awa 5 kawai karantarwa ne zuba information kawai ake so kai a cikin kwakwalwar yaro haka iyakan aikin kenan da sauran tarbiyyantarwa in ka lissafa haka a sati daya tunda ana zuwa makaranta sau hudu ne yanzu a sati daya a ga suwa kasansu lokacin ake cinyewa ba lokaci awa kwana biyar ya yawa ba ne a in za su iya kwana bakwai su za su mai da shi kwana bakwai ba maganar zage lokaci ba ne na karatu na ilimi saboda muhimmancin ilimi kai tsaye awa 20 a duk sati daya yaro sai ya yi awa 20 a gaban malamai a gaban a duk sati daya wurin a karantar da shi ya ilmantu a sati ya kusa daukar kwana daya bakin sauran awa 4 awa ya zama kwana daya a cikin sati daya ake ba shi awa na manta ma idan awa 6 din masu kan kirga awa 6 daga lokacin fitan yaro gida zuwa dawo za ga awa 24 a duk sati daya kwana daya zallan karatu ina nufin kwana daya ba fa da yankewa ba aka kafa ma littafi ido aka fara karatu yi kake yi ba yankewa awa 5 din nan ko awa 6 nan sai sun baka kwana daya complete kwana daya ba ko kullun abu ne a cikin wata daya a dauka sati hudu ne watan kwana 28 ne babu na da karin ko 30 ko 31 za a samu kwana awoyi 80 awoyi 80 na karantar da yaro a wata daya idan kuma masu awa 6 ne za a koyi awoyi 66 saboda haka a wata daya a duk wata daya akwai awa 3.3 ko kuma a kwana 3.3 awa 80 kwana 3.3 kenan awa 99 kwana 4 kenan concentrated learning period na ɗalibi lokacin da yake spending a makaranta kawai akwai a cikin duk sati daya akwai kwana wata daya akwai kwana hudu karatu ake fafatawa ba wani abu a rayuwar yaro da yake bada ake bashi wannan lokacin da wannan muhimmancin kamar karatu babu shi baki daya a cikin shekara za a samu kwana 720 awa 720
wanda ya daidai da kwana 30 cuto haka dauke shekara aka kasa shi 12 wata daya a ciki baki daya karatu ake yi bayan kewa na yara a cikin lokacin da ya kashe ana zuwa makaranta haka idan kuma masu awa 6 ne shi kuma kwana 36 wanda shine lokacin da ake kashewa a shekara na kokarin a shuba ilimi a cikin kwakwalen yaranmu da ke gabanmu idan a shekara 6 ne na primary school masu awa 5 yayi kwana 180 ne na kullun karatu ba rana ba dare ba yankewa ba kuma kwana 180 ba yankewa ba rana yawan awayin ba yayi daidai da kwana 180 ba yankewa ba komai karatu yake yi ba shi da idan kuma a masu awa 6 ne sai da ya kai kwana 200 har da 16 kwanaki 216 a cikin shekara 6 yaro yayi dare da rana na karatu yawan lokacin da ya dauka yana karatu days of non-stop learning karatun kawai ake jurawa kwana 180 ba komai wasu a wannan lokacin idan mutum na son ya zama ya haddace Qur'ani karkarkar ko an kasa lokacin nan guda 5 ne ya yi amfani da guda 1 awa 1 kowace rana sai ya haddace ta hadda ko san haka abin da yake nuna mana duk wanda in ka zai kana son kai hadda sai ka haddace ta hadda to in da Qur'ani ne ka tafi za ka haddace sai ka da ce ta so biyar in dai wannan awoyin ne za ka ba wannan lokacin kullum jigadin a ce kwana 180 kullum wasu suna da cewa a wata biyu wannan ana kada wata nawa ne a ciki bayan bata wannan lokacin da wannan watannin da sunan karatu ga tambaya na how are our students after spending all this time ya daliban mu suke idan sun fito daga makarantun menene level na capacity so in relation to other countries ko in relation to another part of the country ya daliban suke fitowa bayan sun gaba fitar da wannan an gama zubar da wannan lokacin baki daya da sunan karatu ya daliban suke kasancewa hanya mutum zai ganin idan aka ce ga ɗalibi a makarantar shi ya gama primary 6 tare da wannan commitment din da wannan dedication din da zuwa makaranta kullum iyaye kullum gidi ba suke yi ka sai lissa ta bai ga uniform da sun safi a tashi a mai wanka a ba shi abin karyawa ko da shi ko babu wani lokaci sai an ba da kuɗin mota a wanke tufafi ga health care challenges ga lokacin da za ka sadaukar ga issue na security ga risk ga other social services duka da za ka yi na yaran duka dai manufarsu burinsu babban guda ɗaya shi ne yaran nan ya karatu domin ita ce za ka mai da shi mutum duk wani commitment da za a samu an sa commitment ne an sa waɗannan to amma yaya ɗalibanmu suke fitowa daga makarantu shin suna samun abubuwan da ya kamata a ce sun samu idan ba ka samu wane muke jira ya gyara sannan al'amarin ta gyaro shin mu ba mu da wani haƙƙi na mu isar da amanan da ke kan murin mu ga mun kokarin iyakan kokarin mu wuni a wani ne mu ga mun isar da abin da zamu isar kai ina za ce har yaro ya gama primary school amma ya fito kuma a ce ba zai iya karanta simple sentence ba wanda kuma duk mun san da hannu simple sentence na Hausa rubutun ba zai iya rubutu da Hausan shi ba ma wani kai sai har ya shiga JSS ba zai iya rubutu da Hausa ba ta ina bayan zuwa makarantar ne yana zuwa to menene dalili baya gane daƙiƙi ne na kin ƙari a in an aike shi a gida baya ganewa baya gane komai yana ganewa akwai hazaka akwai wayo akwai a cikin abokai ɗan uwan shi yara za ka gane yana da wayo za ka gane yana riƙe komai duk abubuwan da ake yi za ka ga yana riƙe sunayen komai da komai amma to ya aka yi ita karatun da aka kashe wata wannan lokacin ba a samar da ita a lokacin da ake zama a yi wannan lokacin wannan shine kalubalen anya baka ci amanan yara ba ba su je sun koyi wani sana'a ba, sun zo sun zauna a nan, sun zauna sun zauna sun zauna kullum kullum, amma a ce ya fito kuma karatun ba, to in bai iya karatu a wannan lokacin, domin daga ina kallon people na ce 100 and something children a Kaduna out of school children, wasu suna cikin makarantar about they are out of school, domin in sun fito daga makarantar ba ka iya tantance shi, ba ka iya gane cewa sun yi karatun ko kankani, sun je makarantar indians 100 and something ne, ai ba su da yawa, a ba ka kauyuka nan barkate kauyuka, muna da kauyuka 600 muna da kauyuka barkate, kowane kauye za a rarraba za ka dan kankani ne, amma akwai ana zuwa makarantar amma kuma ba a samun abin da ya kamata a zama a makarantar, saboda ka an shiga an fita, yanda aka shiga haka aka fita, shi mai out of school, saboda bai amfani da komai ba, bai bunƙasa shi ba, bata canza ɗabi'ar shi ba, dan haka sai jahilci ta masa jagora ya zama irin abin da jahilai suke zama, na fitina ga al'umma, ta fitina kowa da kowa, fitina kansu su fitina kowa da kowa. Ga wani tambayar shi ma, idan na tattauna shi, amma to what action you as a teacher contributed to wannan al'amarin da ya auku? What action ne kai contributing? Of course, gwamnati ta yi contributing ta hanyar da ke contributing ne, an san ta yi contributing kwarai da gaske. Amma kai kuma a matsayin teacher kai ba kai contributing ba, kai ka adalci ka ce ai kai san ba kai contributing ba, kai ka zama kai lwatanci. Akwai ta yadda za a ce to what extent ne mutum ya tunani sai ina ne ya contributing, yaran shi suna fitowa habbeck ko kuma ma kamar yau suka shiga makarantar har sun gama primary ba su iya ba, kuma al'amarin biyu ya cakuɗe ya damale ya jagwalgwale kawai, ko tsawa ake ya gama primary ko an gama ko ba a gama ba, a sallame shi dai a sallame shi ya tafi ba tare da la'akari an yi yejin cewa ya cancanta ko ya iya ba ko abin da ya kamata haka. To what extent malamai suke contributing, gwamnati tana contributing amma malamai ba suna yi ba, to what extent wannan malaman su za su ba kansu hansa ta gane amana da ce kansu, idan kuma ana contributing to ya za a yi mu gyara, ya za a yi a gyara, mutum ya daina kallon kawai abin da za a bashi, ya rika kallon al'umman ne, ƴaƴan nan da ke gaban ki rika kallon ƴaƴanki ne, ƴaƴanki ne ba, they are not children, they are not students, they are children, ƴaƴana ne kawai, in ka kula da su kai ma, in aka kula da su su ma nan gaba ka za su kula, ƴaƴana ne kawai, ƴaƴan al'umma na ne, ƴaƴan community na ne, ƴaƴan ƙasa na ne, saboda haka ina buƙatar su yi nagarta domin ƙasan baki ɗaya yake nagarta, a samu canji na kowane al'amari daga nan kuma ake fara, amma idan suka gurɓace daga nan, ina gurɓacewa daga primary aka kuma kyankyashe shi ya zama bakwai ne, ba kuma sashi a kwalba ba, ya ɗan ƙara girma ya ji wani extra coaching ba, sai ya shiga secondary school haka zai ci gaba, ba a taɓa gini a daga sama, ba a taɓa neman ilimi daga sama, haka baki ɗaya an kashe mishi primary, an kashe mishi entire educational system nashi, ba yanda zai catch up, inda primary school yake bai daidai ba, to ba ta inda zai catch up kuma a sama a gaba, ta wani hanya za mu bi ne fixing wannan time abuse da kuma other resources abuse, ta ina za mu yi a matsayin mu na malamai wani gudunmuwa za mu ba mu ga mun gyara wannan hali da ake ciki, halin da a ce dalibai suna fita daga makarantu amma ba sa samun nagartaccen ilimin da ya kamata su samu. Sannan ƙarshe mun san iyaye suna da gudunmuwa, SBMC na nan wanda da yawa an san matsalolin da SBMC din suke su jira suke a ba su kuɗi, a ba da kuɗi a wasu wuraren, ya wuce yamma ne zai dafa nashi, memba su dafa naka shi kenan, kowa ya ƙara gaba, ba ruwansu da sauran abubuwan da ya shafi quality na education din. Yawwa, mafi yawanci idan ka ga al'amarin SBMC ya taso, to wani abu ya zo makarantar kenan, sai a zo a kasa ne a kaso marama ko ba ka ba, to ta yaya ne a matsayin ku na malamai, kuma ya fi komai sauƙi ba, yo ai kila ma kai ba ɗan anguwan ba ne, ko ke ba ɗan anguwan ba ne, ba ɗan yankin ba ne, ƴaƴan ku ne da jikokin ku, aka ce ku zo ku sa ido, goranta musu akan wannan ba zai wuya ba, dawo da su cikin hayyacinsu ba zai yi wuya ba, a nuna musu ko za ku cutar a kafe a kan sai an yi abin da ya dace, ta yaya ne idan ma ba su yin ba, ni a matsayina na ƙwararren malami na gajiya na ga yau, ta ina ne zan influencing nasu in canza musu manufa, in canza musu aƙida su gane mahimmancin abin da ya kamata su yi dangane da ƴaƴan, ta ina ne zan influencing wannan in canza musu tunani, in dawo da su kan turba na daidai. wannan kalubale ne ga malami wanda kuma yake jagora sai san irin takon da zai yi akwai malaman da sun fi karfin head teachers saboda dalili da cikin dalili in ya tafi su ma wasu sai al'amari ya zama su ma wani hikima zai yi amfani da shi wurin yin mu'amala da su irin yanda ya kamata yi mu'amala da su babu wani matsala da bai da magani babu wani matsala a duniya Allah bai sanya wani cuta ba sai da ya sanya mata magani sai da kai mu babu wata matsala da bata da magani sai dai idan an wanda ya sani ya sani wanda ko ya jahilta ya jahilce ta amma duk inda akwai wata matsala to akwai kuma magani ta maganin ma ba guda ɗaya ba magunguna da yawan gaske ko wannan taki sai abu wannan wannan taki sai abu wannan amma kada mutum ya yanke tsammani sai shi ba ruwan shi kenan ya tafi daga nan ya gama lalacewa ke ashe mun kawo karshe wannan ita ce karshen presentation akan lokaci da kuma abin da yake da alaka da lokaci da yanda ya kamata a ce mun bada muhimmancin mun yi kishin kanmu mun yi kishin al'ummarmu Allah madaukakin sarki ya mana jagora
shi ya sa da farko ma muka samu tantoran awa ɗaya muna son mu gwada mu ga awa ɗayan nan da muka rasa za mu iya nufin ɗin ko ba za mu yi asali za mu kai da program ɗin nan kan bude ne a jiya ita na ɗaya ɗaya effective utilization of what a ce ko baka fara da wuri kan siwon ko da za mu yi wani abu ba za mu iya yi yanzu ko za mu iya ma it is very important ni am an air traffic control aikin mu shi ne duk wani jirgi da zai tashi sama in mu ma shi gini ayo zai kira ya ce ina sa in kare jirgi na zai ka duba ka ga jirgin nan zai iya tashi da ya ce a zama su ciki ayo na ya tashi tashi sai fara da ce maka ina son fara tafiya a kafa a kafa sai kai ya kafa ko kuwa daga hanyar da kai ya zo sai ya kafa a to ka ba ka to idan na zo zai tafi sai ina son in hawa kafa sai ka duba saman ka gani zai iya hawa
idan ka ga da hatsari sai ka ce dan jira idan ka ga ba hatsari sai ka ce tashi idan ya tashi to sai ya rufe ido waye taba hajjiri ya kika ji abin sai pilot ya rufe ido sai ni ma ya rufe ido eh blind control idan na rufe ido sai in dinga directing wannan jirgin yanda zai tashi daga Kaduna ya je Abuja ba tare da ya ci karo da jirgin da ya taso daga Zamfara zai je Kebbi jirgin da ya taso daga America zai sauka a Kano jirgin da ya taso da kaza pilot ya rufe ido ai zai so so ya yi so so wannan practically haka ake tuka jirgi me dalili me yake iya sa da wannan abu shine mene ilimi ba shi wani amma kai da baka sani ba ka shiga jirgi comfortable baka san me ake yi ba shi yasa kuna ji shi yasa suka ce idan ba da din za ku ki hawa jirgi ba da za su cire pilot a cikin jirgi a kyale jirgin ya tafi ko kuma a sa pilot guda ɗaya a sa kare kun san me amfanin karen idan pilot zai taɓa wani abu a jirgin karen ya cije shi ya hana shi domin jirgin an koya mishi ya tashi da ke fiyu ya je sauke ki a ina ke samun information ni air traffic controller an training ɗina in san dukkan jiragen da suke yawo a sararin samaniya kowa ya raba mishi aiki to a nan nake son kai ku yadda nake son kai ku sai aka ce idan za ka zama air traffic controller duk jarabawan da za ka yi idan ka ci 74 ka ci F
idan ka ci 74 ka ci mene F baka ci komi ba. Idan kuma wannan kotun ka ci less than 65 you cannot receive it har abada. Idan ka ci 75 a course guda biyu shi ma za a sallame ka. So ana training air traffic controllers to zama mene excellent a duty su mai dalili duka yawan mun nan zamu shiga jirgi ɗaya ko zamu shiga ba kuskure na fara ɗaya duk zan kashe astaghfirullah. To matsalar inda yake Hajji ya gidansu daban ila ƴan ta goma Alhaji ƴan shi na wani ƴan shi na ina ka taba a jirgi hatsari guda ɗaya za ka taba the whole nation. Ku duba irin yadda aka ɗau mataki sai malamanmu suke cewa sai ka zo ka ci 74 sai ka je ka ce dan Allah malam dashi ne one man please. Sai ya ce I will never dash you one mark because wata rana I will be in that place and you kill me. Oh, I will be in that airplane and you kill my son, my only son. Na sponsoring yaro na ya je medicine a ture ya samu best certificate ranan da zai dawo ka kashe shi. Kun ga ni hatsarin mu kuwa? He started from who? Shi ya sa da wata ta ce gwamnoni su kawo ƴaƴansu sai na ce wa yo mama da kin gane gwamnan ne a gabanki you will not think otherwise. You are training a governor, you are training a president, you are training a pilot, you are training ES, you are training ES, come out of money, your heads up, you are training him and help Jesus. Please. Let's utilize our time. In fact, what we have. Ni na san akwai teachers din da sun dau yara kamar ayyansu kuma yaran suna dawowa. A hakan da kuke gani da Allah akwai ne mutuncin ku a cikin anguwa. Din inda kika je me ake gaishe ki? Malama. Me ake gaishe ku? Ko ba kudi akwai mene? Ko ba mu? Yanzu a Nijiji menene a Nigeria da primary school teacher he started it. Yanzu shi menene su a suke training ne shi yanzu a ce kai ne malamin shi kana ganin baka da mutunci a idan shi kana ganin baka yi contributing ba. In ni ne malamin shi ba zan je wurin shi ba kawai zan zauna a gida in ci jin daɗi ne. A train somebody ya zama mene successful in life. So saboda haka wannan shi ne dalilin wannan program ɗin mu ji cewa muna contributing immensely to our society kuma ba wanda ya fi mu kan mu raina kanmu. Wannan ɗan ƙaramin abin an zaɓe mu ne wani yana son ya zama teacher ya gagara. Ni nan na so ya zama teacher ya gagara. Na yi submission CV na mayayana yana commissioner matan shi ta kyallara ta ga CV na ta kyallara na ta ga shi ma yana da kyau sai dai suwa yanzu na zama teacher. I love it amma ba na aka kai ni ba. So kai da aka baka kakkar dauka wai wasu ba su kansu zama teachers wallahi akwai su. Kuma bari ku ji ni air traffic controller ina aiki da Nigerian Airspace Management Agency. Salary na is huge din yana cikin wuraren aiki masu kyau na san kun gane hatsarin aiki na. In fact bari ga muku air traffic controllers ba sa strike na awa ɗaya gwamnati ba ta saurare su ba a duniya. Not only in Nigeria. Kuma a Nigeria ma akwai shugaban kasan da muka hana su shi tashi. A airport din yayi approving demand din. Amma har yanzu I go to classroom to teach. I have this passion. I love you guys. I cherish you. ba wani profession da zai baka wannan degree irin wannan. Bari ku ji inda na samu. Na je NYC Service across river. Sai aka kai ni barracks. Da aka kai ni barracks din nan sai na bude wani dan extra lesson. Sai ina coaching yara. So commandant din shugaban sojojin wannan barracks din sai ya san ma yana jin dadin abin da nake yi. Kun san me yake yi? Idan soja ya laifi, drill din da za a ba shi ne zo makaranta na yi karatu. Haka na dinga kuma ya kude min kofa duk abin da nake sa a yi ma wani soja in zo, sai zama ni ne ogan oga. Duk wani problem za a zo, me ya ba ni wannan opportunity? To wani abu da zan gaya muku, akwai wani soja. Infantry ne, duk wanda ya san infantry su ne queen of the war, su ne a gaba. So sai wani abu ya faru sai aka ɗauke shi attachment sai aka kai shi masallaci. Sai yana koyarwa. Saboda liman benin, ran da aka zo aka ce a ya koma can sai ce ina. Aka ya koma ya ci koma department ne shi. Sai ke gaya min wani sirri ya ce, ka san me yasa ban koma can ba? Na ce a. Ya ce idan na je can duk wanda ya zo sai na kame na ce morning sir. Morning sir. Amma a nan kowa ya zo a daga kuma. Wannan bai she ku ba? Wannan bai she ku ba? Na cika surutu ba? Saboda haka dama mun ce za a tattauna a ƙarshen wannan program ɗin. Kuma kamar yadda wasu suke drawing attention na lalacin da'awa. Cewa sai ko kai tsoron gwamnati. Bari ku ji gwamnati ma suna da kuka. Jiya mun je Ministry of Education. Akwai wani yana da problem na finance. An tura shi makaranta Rasha. A final year ɗin shi aka samu problem. Ba a bada kuɗi ba. Karatu zai lalace. Da muka je aka yi magana saboda a yi disbursing mai fontin nan. Wani daga ciki ya fito kirkiri ya ce wallahi duka fontin da aka yi appropriating for this ya ƙare. Duk Kaduna State ba wanda zai iya taimakon shi domin kuɗin ya ƙare. Aka ce lokacin da aka tura su makaranta, budget ɗin abin da aka yi tunanin benchmark ɗin dala yana wajen 200 ne. Yanzu dala nawa ne? To wannan tashin dalan ya cinye wancan kuɗin. Kana jiran alli sun yi budget a naira 100, yanzu alli ya koma. Su ma suna facing challenge a shi. Kun gane? Kuma kun ga wannan da muka ji an samu failure ko ba a samu ba? Sai gashi kuma wani case ɗin shi kuma da muka yi nasara. Mutane ne cikin ku malaman primary aka yi stopping salarin su shekara 2 ba a ba su. Kun san me dalili? BBN problem. Kun ga wannan bai kamata ya stopping salary ba, ko ya kamata? Nan da nan aka bude wannan abun aka saki salary. Kun ga wannan success ne? To akwai abin da za ka yi achieving, akwai wanda ba zai yiwu ba. Akwai wanda akwai dalilin da yasa ba zai yiwu ba. So duka sai mun dinga hakuri muna tafiya ni dai namu. Su ma mai musu addu'a kuma mu ba su shawara. An gane ko? Mu tafi tare, a tsira tare, a gudu tare. Ko ba haka ba ne? In akwai wanda suke son su yi magana akan time management din nan, dama akwai wasu guda biyu da suka yi min magana da azu, ban sani ba ko har za su yi magana cikin mata, ko da mutum bi maza bi mata, sai mu je ne sallah mun da sai a tsakare members of high table za su yi magana, sai a raba abinci. Idan an gama cin abinci, mun sallama members of high table, amma malamai su tsaya. Head teacher su me ne? Ba mu sallame su ba. An gane ko? Na'am, mutum nawa ne za su yi magana? Magan ba hajjiya da
yanzu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A ni maganan da zan yi a kan maganan da ya bude da ita ne kafin a ba injiniya. A sunana Safiya Muhammad a daga ACS Cluster SSO. Maganar da zan yi akan abin da malam ya yi shimfiɗa kafin malam ya yi jawaban da ya mana masu gamsarwa, inda ya ce baya so ya kamba ma malam amma idan aka gama zai samu wata za ta kamba ma. Gaskiya lokacin da malam ya miji ana cewa injiniya na ce to duk da shi ilimi kowanne ilimi ne. Sai tunani na je engineering abubuwa ya rabu da yawa. Sai na ce to wani fannin malam zai yi mana ne. Kowannan na'urorin da suke dan samun tangarda zai taba. Sai na ce ashe engineer nashi wanda zai mana fida ne warware mana ilimi gabaki daya ashe nashi na malanta ne. Sai ya kara mana zimma, ya kara mana wani kauci domin abin da aka bashi ya tattauna gaskiya abu ne mai matukar muhimmanci wato lokaci. Kuma mu ba ma daukan lokacin nan a matsayin yanda yake. Dan Allah saboda duba da lokaci ina ce ni ma zan dan yi magana zan ja lokacin da yawa amma ƴan uwana suna da magana da yawa akai gaskiya malam injiniyoyi ne a cikin fannin ilimi wanda wannan lokacin ya mishi kafin gaskiya mun gode kwarai.
Malam matan shi hudu bari gama da mata su ko
sai na rike wannan
saboda dauka
to kuma da makaranta. Assalamu alaikum, sunana Jamila Muhammad daga Samaru Modern Primary School. Gaskiya maganan da zan koma ga maganan shi ES mai girma ES da ya yi a kan yadda aka ce a kan wannan program ɗin muna neman mafita. So mafitan kuma idan mun yi magana don Allah muna roƙa a yi ƙoƙari a je a kai mana wannan kuke-kukenmu da muka bada. Yawanci ana ta magana a kan primary school don me don primary school ne foundation ko ba haka ba. To amma major problem ɗin don Allah na da tambaya cikin ku gaba ɗaya da mutum zai tafi secondary school a primary 6 akwai wanda bai rubuta komai entrance ba? Kowa ya rubuta ko? Yawwa. So major problem ɗin akwai policies da su government suke introducing. Gaskiya wannan policies ɗin shi yasa ake samun heartbreak a kan secondary school. Da lokacin mu mukan aka yi common entrance shi teacher idan yana nan ya riga ya san a zuciyar shi yaro dalibi zai samu ya yi jarabawa kamin ya tafi secondary school. In kuma yaro bai ci ba za a koma da shi baya ya kara rubuta kamin ya ci ya tafi. To amma yanzu ba haka bane. Yanzu duk yaron da ya rubuta ya yi kawai zai tafi ne za a tafi da su ne gaba daya. So don Allah don Annabi ya za a yi a samu abin da ake nema. Dole za a samu heartbreak ko ba haka ba? So don Allah ku je mu dai mu namu a yi kokari idan gwamnati za su zauna za su yi initiating any policy su ringa samun waɗannan malaman da kuma supporting malaman a ciki ba wai a samu wanda shi dama ba chief ɗin shi bane ba layin shi bane a zauna a bada wannan policy. Na gode.
Wanda ya kamata ya yi to kai ma ka daga
gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Hana Sani Hawa head master GRE model. Game da presentation da mai girma malam injiniya ya gudanar, hakika mun amfana mun kwashi ilimi kuma ilimin Allah ya zai wata da shi. Hakan ya sa na gano wata matsala da yawan mu yake faruwa a cikin mu malamai wajen amfani da lokaci. Da yawa in ka samu malamai kashi 40% suna rubuta lesson plan ne a lokacin da ya taso important and urgent, wanda za ka ga malami kana going through lesson plan ɗin shi ya sa clear objective. Amma idan ka tsaya kana kallon presentation ɗin abin shi za ka ga yana mantuwa yana shallake. Dalili saboda ya rubuta shi ne a lokacin da buƙatuwar shi ya taso ko ana son shi nan take. Da ya amfani da gamu lokacin tunda yana da muhimmanci amfani da shi a daidai lokacin da yake da muhimmanci amma ko ba lokacin za a yi ba zai samu kula sosai. Wanda ya kaddina ma a baya malaman da suka yi grade a kan hanya za ka ga kamar wanzu za ka ɗauke su kamar masu sa matsala. Za ki ga abun koyarwa sai ka sun ɗauka. Saboda kullum muna complain ba a kawo abun koyo da koyarwa ba. Akwai wanda yake kai ne za ka samar da shi
bisa sauki a hanyar da malama ko malami ta gurbin wani mutum na koyar ka dauka da ga wani abu ta dauka da ga wani ta'adira zaka dauka ba sai kai yi wani amma tana shiri ne na darasin da zaka fara kuma mafiya malamai zaka tara muna rubuta lesson plan against moral lokacin yara shi ma kan na ko sai rubuta wani ya hajin gidan sai goben ya zo ne da shi sai ya dauko wanda gudanar da zaka tara kin ga kallon objective zaka abu ne mai kyau da gani within minti 20 zai iya samu objective amma saboda rashin amfani da wannan lokacin da ya gabata ya tsara abin sai ga an samu abinnan wannan yana tsara mu yadda masoci mun kara ambana mu kara jawo hankalin wajen malama na mun gode
a ci gaba sallallahu sunana Umar Salim Umar head teacher Amina Model Samaru wato dan dani magana ne akan presentation na malam na farko wato abinda nake dura wannan organization din aikin ta aiki ne mai matukar muhimmanci amma kaman za a rika samu challenges na wajen isar da sakon kuma ya isa hannun ainihin waɗanda ake bukata misali mu nan in ya zama da sauki a isar mana da sakon kila bangaren tunda wannan abin system ne ana bukatan hannaye da yawa mu nan an iya samar da mu haka kila bangaren gwamnati tunda mun lura da presentation din abu ne wanda yake bukatan collective responsibility so ina son ba da shawara ne wato kamar shugabannin kananan hukumomi misali tunda su ne wannan ilimi na primary school ya dogara a hannunsu na ganin ya kamata su samu su wannan organization su samar da wasu hanyoyi na hikima ko da za su rika haduwa tunda ina lura wannan organization din ta dogara ne akan kusa abin da ya shafi addini shine usulunta addinin musulunci to ko da za su rika haduwa ne da malaman da suka shafi addinin Christianity wato irin pastoci da sauransu su kokari su nuna ma shugabannin kananan hukumomin nan musamman tunda su ne a bangaren gwamnati na ganin za su fi saukin samuwa su yadda su gamsar da su akan wannan ilimin su sashi a cikin tsarin zuciyarsu cewa yana da muhimmanci domin in muka lura da halin da ake ciki mafi akasarin abin da ke cutar da ilimin primary school shine mafi yawancin waɗanda alhakin abin ya dogara a kansu ba ma su sashi a tsarinsu ba magana na farko kenan a bangaren gwamnati magana na biyu a bangaren malamai musamman hidimastoci na je makarantu da yawa in na lura da abin da ake yi idan aka zo ko assembly ko wani abu wato malamai ba su da kishi ko da assembly ne ko a aji su rika jawo hankalin ɗalibai bayan abin da ya shafi ayyukansu na aji na koyo da koyarwa su rika masu nasiha da cewa ya kamata su rika zama mutanen kirki ya kamata su rika zama mutanen yaran da za a rika misali da su kawai sai a koyar da su ko kuma a assembly a ga masu bukatu makaranta kawai a ce su tafi to yana da kyau ina ba mu shawara yara a rika gaya musu a rika masu misalai a farkon karatun su da yadda za su koyar da su a rika ba su misalan ya kamata ku rika koyi da kaza ku rika zama kaza ku rika zama kaza wannan ina ganin zai amfani assalamu alaikum
Allah a yi hakuri idan malam ya magana sai a yaruga a jai sallah minti goma da Allah ya sauri a dawo wanda dike son mu ya magana za mu ga yiwuwan haka daga ƙarshe ana cin abinci ana ci gaba da tattaunawa an gane assalamu alaikum ko magana Ibrahim Yusuf Usman ya fice a kallon kura ni ina ba ainihin abokan aiki na ne shawara cewar mu rika tafiya a manufa ɗaya saboda sau da yawa abin da ya shafi LGA da malamai da head teachers gaskiya ba a tafiya akan abu guda daya shi yasa ake samun matsala sau da yawa za ka ga abin da ya kamata mu maida hankali shine kowa ya sauke haƙƙin da ke kai shi kawai shi kenan saboda gaskiya sau da yawa ko malamai na dukkan gaya musu idan har malami zai riƙa tunani akan albashi wallahi ba zai aiki ba don ni na san lokacin da aka ɗauke ni aiki ba wai ina alfahari ba ne nikan ba malaman da muke aiki nikan ba su bashi kuma wallahi albashi na to saboda haka ni shawara da nake ba mu anan mu ije maganar zargi a lokacin da sabon ES ya zo ya zo mana da wani abu punctuality wanda ke wannan abu muna ganin kaman ba zai yiwu ba so da ana ganin kaman an zo da wani abu sabo kuma wannan abun nan ne muke barin komai tsakani da Allah lokacin da nake classroom teacher wani lokacin inda makara sai ji kaman ma bai kamata in yi makaranta ba to dan Allah ina ba mu shawara ni da tunanin zargin wai an hana mu kaza, an hana mu kaza, an hana mu kaza. Mu koma ga Allah kawai, in ma gari ya muka zafi ka koma ga Allah ka roge shi. Amma maganar nauyin nan, mu bacin kokarinmu mu sauke shi. Saboda in muna zargi-zargin nan, wallahi billahi ba za a taɓa cin mu manufa ba. Na farko gwamnati zarge mu, yanzu ko da a ce team ne suka zo makarantanka, sai ga malamai suna gangani. In headmaster ne misali ya ce a yi abu kaza, sai ka ji an koma ana zage shi. Din ni na san cewa zai wahala a sabon garin local government a samu wanda kai ne shin zagi, zai wahala. Dan an ce mun mara imani, an tare yara an mu assembly an tsine mun ba tsayi ba bibiya. Ni na san wannan kowa duk wanda ke nan sun san haka. Saboda haka kuma ni bai mun komai ba, amma ina ba mu shawara mu tsaya kawai abin da ya kamata mai kaje yi ranan, kai abin da ya kamata kai kawai shine magana. Da farko ina muna godiya ga wannan ainin wanda suka hada wannan abu, Allah ya sa mu su albarka. Mu kuma Allah ya kara mana hakuri da ainihin tunani akan abin da yanzu mu ruwa jiki. Allah ya mana jagora, Allah ya bari ku gida lafiya.
Amin, mun gode da tayin din ku sosai, da Allah ya dan yakuri ai sallah a gurguje minti 10 yanzu na a dawo sai mu